أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mana yammaci ne na 10 ga watan Shawwal hijirar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama tana da 1444 a wadda ta yi daidai da 1 ga watan 5 watan ne shekara 2023 miladiya kamar yanda sanarwa ta gabata wannan rana mai albarka ranar Litinin za mu gabatar da muhadara wadda za ta zama kamar goren sallah don godiya ga Allah madaukakin sarki bisa ni'ima babba da ya yi mana ta ganin wannan wata mai alfarma na Ramadan da kuma ba mu dama da iko na azumtarsa da kuma raya shi da ibada gwargwadon hali muna roƙon Allah madaukakin sarki ya karɓa mana sannan kuma Allah madaukakin sarki ya nuna mana a ranar Idin ainihin wato Idul Fitr wanda shi ma ya gabata muna godiya ga Allah madaukakin sarki akan haka wannan goro na sallah na zabi mu tattauna akan wata gaba mai matukar muhimmanci wata mas'ala mai tsadar gaske wadda mai karatu da mai koyon karatu mai bauta da kowa yana da bukatar wannan tattaunawa lalle mu sani cewa bautar Allah madaukakin sarki wato dan itace ne na ilimi wato duk lokacin da mutum ya zamto yana da ilimi to dan itacen wannan ilimin shine a sarrafa wannan ilimin cikin bauta wa Allah subhanahu wataala sannan ita bauta ita ce jagora a cikin rayuwar da muke cikin ta yau da kullum sannan ita bautar Allah madaukakin sarki ita ce ainihin wato jari da kuma haja ta manyan bayin Allah na kwarai sannan bauta ta Allah madaukakin sarki ita kadai ce wato hanya da kuma tafarki na azurta duniya da lahira sannan bauta ita ce wato godabe ko hanyar da za ta kai mu zuwa ga aljanna ta Allah madaukakin sarki kamar yanda Allah madaukakin sarki yake cewa wa ana rabbukum fa'budun lalle ni ne ubangijinku ni kadai za ku bautatawa lalle wato hanyar bauta zuwa ga Allah madaukakin sarki hanya ce mai matukar wahala sannan abar nema ce wanda take ita ma mai wahala sannan akwai illoli da cututtuka da kan faru akan hanyar masu tarin yawa wanda ka hana ibadar ko kuma hana ingancin ibadar ko karɓuwar ibada din da haka ya zamto wajibi wato ya kasance wajibi wato ibada ta zama haka saboda ita ce hanyar da za mu samu zuwa aljanna idan ya zama na hanyar zuwa aljanna ita ce bautar Allah madaukakin sarki to ashe dan hanyar ta zamanto tana da gargada hanyar ta zamanto mai tsauri da wahalar bi babu mamaki domin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin hadithin da Imam Muslim ya ruwaito hadithin Anas dan Malik Allah ya kara masa yadda yana cewa lallai ita aljanna an kewaye ta ne da abubuwa ke innal jannata huffat bil makarih lallai aljanna hanyar da za ta kai mu zuwa aljanna cike take da ainihin wato wahalhalu cike take da abubuwan da zuciya ba ta so da haka sai mun fi karfin zukatan mu sai mun yi kamar muna yi sai mun daure mun cije sannan zamu iya samun kaiwa gaci na samun wannan aljanna dan haka ya zamto bawa yana samun tsaiko da wasu abubuwa da suke tare shi akan wannan hanya da za ta kai shi zuwa ainihin wato aljanna akwai abubuwa waɗanda suke kawo masa cikas akan hanyarsa zuwa ga Allah madaukakin sarki domin ita hanyar da mutum yake tafiya zuwa ga Allah madaukakin sarki ba kamar hanya bace wato ta irin hawa abin hawa ko tafiya a kafa za ka cewa idan tafiya ta kama ka daga nan zuwa wani guri ya danganta da irin abin hawanka idan abin hawanka mai lafiya ne ingantacce ne sai tafiyar ta zamto ta yi sauki kuma sai ya zamto bata wahalar ba da yawa idan kuma abin hawan ya zamto ainihin wato bai da lafiya ko kuma ainihin ba shi da inganci to wannan ka iya jawo ita kuma tafiyar ta zamto ainihin wato ta dan wahalar to ita tafiyar zuwa ga Allah madaukakin sarki tafiya zuwa ga aljanna ba tafiya bace wanda ake yin ta akan motoci ko babura ko jirage ko kuma akan kafafuwa tafiya ce irin ta zuciya zuciyar ita ce take yin tafiya ba kafa bace take tafiyar ba abin hawanka bane yake yin tafiyar a zuciyar ce take yin tafiya zuwa ga Allah madaukakin sarki dan haka a cikin tafiyar ana samun wani ainihin wato nau'i na tasgaro da cikas da matsaloli akan hanya wanda wannan matsalolin da cikas din ka iya gurbata tafiyar ka iya lalata saurin tafiyar maimakon ka isa da wuri sai kaga wankin hula yana nema ya kai ka dare saboda an samu akan wannan tafiya da kake yi tafiya ba ta abin hawa ba ba ta tafiya a kafa ba tafiya ta zuciya an samu wasu abubuwa ana samun su kuma akan hanya da suke kawowa tafiyar ainihin wato matsala akwai cututtuka masu tarin yawa masu wahalar sha'ani masu wahalar magani da kan samu zuciyar da take kokarin ta tafi zuwa ga Allah madaukakin sarki lalle rashin lafiya ta hakika ba ita bace rashin lafiyar da nake ji na ciwon kai ko ciwon ciki ko ciwon kafa ko ciwon baya ko ciwon wata gaba daga cikin gabobi na zahiri rashin lafiya ta hakika ita ce rashin lafiyar zuciya babu rashin lafiya mafi wahalar magani irin rashin lafiyar zuciya cututtukan da ke kama zuciya suna da wahalar sha'ani suna da wahalar magani suna da wahalar shawo kai domin ita zuciyar ita ce jikin wato ita ce dan adam domin ita take jagorantar gaba ɗaya sauran gabobin suna biyayya ne ga ita ainihin wato zuciya shi yasa da zarar ta samu matsala to duk sauran gabobin ma za su iya samun matsala lalle bawa yana fafutuka yana kuma kokari da kaiwa da komowa dan ya ga yayi wa kansa rigakafi daga kamuwa da rashin lafiya duk yanda zai yi yayi kokarin samun rigakafi kada wannan zuciya ta kamu da rashin lafiya idan har zuciya bata kamu da rashin lafiya ba an yi nasara shi yasa hadithin Nu'man bin Bashir hadithin da Imam Muslim ya ruwaito shi hadithin yana cikin 40 nawawi a ƙarshen hadithin Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ala wa inna fil jasad mudga idha salahat salaha al jasad kullu wa idha fasadat fasada al jasad kullu lalle ku saurara ku ji a cikin jikin dan adam akwai wata tsoka idan wannan tsokar ta gyaru wannan tsoka ta inganta to dukkan jikin dan adam zai zamto yayi lafiya ya inganta idan kuma wannan gaba ta kamu da ciwo ta kamu da cuta ta lalace ta gurbace to dukkan jikin dan adam ya lalace annabi sallallahu alaihi wasallam yace ku saurara ba wata gaba bace wannan zuciya ce in Allah ta'ala ya sa zuciya ta gyaru shikenan shi yasa Allah ta'ala cikin suratul shams
yake cewa qad aflaha man zakaha wa qad khaba man dassaha. Qad aflaha hakika ya rabauta, hakika ya tsira, hakika ya hai, hakika zashi aljanna. Man zakaha wanda ya tsarkake zuciyarsa daga dukkan miyagun cututtukan da ke kamata. Wa qad khaba lalle ya tabi ya tsiyace. Man dassaha wanda ya lalata zuciyarsa ya mugusta ta da miyagun ayyuka. Dan haka bawan da zuciyarsa bata kamu da ciwo ba, to bawa mai hankali shine wanda yake kokarin yin rigakafi dan kada zuciyar nan ta kamu da ciwo. Idan kuma ta kamu da ciwo, to bawa mai hankali shine wanda yake kokarin fafutuka wajen tuntubar likita kwararre wanda ya danganci ko ya san cututtuka da illolin da ke kama zuciyar dan adam da kuma hanyoyin magance wannan cututtuka din. Da haka farkon abinda bawa yake yi shine yayi wa kansa rigakafi kada ya kamu da ciwo a zuciyarsa. Idan kuma Allah ta'ala ya kaddara zuciya ta kamu da rashin lafiya, to bawa mai hankali shine wanda yake kokarin binciko da gano wace irin cuta ce ta kama zuciyarsa. Daya, sannan wa'inna irin magunguna ake amfani da su wa'inda za a magance wannan cuta da ta kama zuciyarsa, irin maganin da zai zamto mai warkarwa wanda in an yi amfani da shi baya barin ragowar cuta dan ya magance wannan abu da ya same shi a cikin zuciyarsa. Lallai bawa mai hankali shine wanda yake kaiwa da komowa wajen ya ga ya kubutar da kansa daga waɗannan cututtuka din, da kuma kubutar da kansa da dukkan abin da zai kawo masa cikas ko ya kawo masa matsala wajen hanyarsa ta zuwa ga Allah madaukakin sarki. Kamar yadda na ambata da farko, ba hanya bace wanda ake binta da ababan hawa, ba hanya bace wanda ake binta da kafafuwa kamar yadda muka saba tafiye-tafiye akan ababan hawa. A'a, ita wannan tafiya-tafiya ce ta zuciya, kuma ita ce mafi muhimmancin tafiya, domin tafiya ce da bawa ya sa aniya zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala. Da haka ana samun wannan. Da haka daga cikin manya-manya, daga cikin gagaruman cututtuka da matsaloli da illoli da ke kama zuciya mafiya hadari, waɗanda kuma cututtuka ne da ainihin wato suke gamewa suke kuma watsuwa kamar wutar daji, ita ce wata cuta mai wahalar magani, wata cuta mai nasuwa, ba wata bace wannan cutar ita ce cutar riya. Da haka har sai yanzu na bada haske na akan abin da zamu tattauna a cikin wannan muhadara ta mu. Wannan shimfiɗar da nayi wato babbar cutar da take damuna, take damun ka dan uwa, take damun mu a matsayinka na mai da'awa ko wanda ake wa da'awa, malami ko wanda yake ilmantarwa, mai gwagwarmaya ta addini, mai taimakon addini da dukiya da sauran hanyoyi na bin Allah madaukakin sarki, lallai muna fama da wannan mummunar cuta wadda tana da wahalar sha'ani, tana da wahalar magani, tana lalata dan adam, ta wargaza masa tsari, ta lalata rayuwarsa gaba daya, ya koma ga Allah madaukakin sarki fanko. Da haka muna bukatar mu ci gaba da tunatar da kanmu wannan cuta. In bata kama ni ba, to ya zan yi kar ta kama ni? In ta kama ni, ya zan yi in nemi maganin waraka daga wannan mummunar cuta? Lallai wannan cuta ta riya cuta ce wadda take ya kamata kowane bawa yayi gwagwarmaya, yayi kokari, yayi fama wajen kokarin ya ga cewa ya yaki wannan cuta ta ainihin wato riya. Man alima hajata ila safil hasanat gadan fil qiyama, duk wanda ya san yana da bukata zuwa ga tataccen aiki, tsarkakaccen aiki gobe alkiyama, ba a zuwa ranar tashin alkiyama da gurbataccen aiki. Duk wanda ya ce da gurbataccen aiki, aiki marar nagarta, aiki marar inganci, aiki marar kyau, lallai ya yi wa kansa wauta wadda babu sama da ita, ya je ainihin wato gurin da babu damar a dawo kuma bai je da guziri ba lalle zuwa lahira zuwa alkiyama muna buƙatar safil hasanat wato su kyawawan ayyukan ma tatattu ake buƙatar ka je wa Allah madaukakin sarki da su to duk wanda ya san cewa yana da buƙatar tataccen aiki gobe alkiyama to lalle tsoron riya zai yi galaba akan zuciyarsa duk wanda ya san cewa yana da buƙatar tataccen aiki ranar tashin alkiyama to lalle zai ji matukar tsoron riya ta yi galaba a zuciyarsa da haka zai yi kokarin ya gyara niyyarsa duk lokacin da ya himmantu wajen bautawa Allah subhanahu wataala ta hanyar ingantaccen ilimi dan ya je lahira da tataccen aiki karbabbe domin kaman yanda muka sha faɗa a karatuttuka shine Allah baya karbar aiki na Allah ba zai karba aikin ka ba sai ya cika sharuɗa guda biyu al-ikhlas wal mutaba'a dole sai an samu aiki yana da ikhlasi duk tarin aiki idan babu ikhlasi Allah baya so Allah ba zai karba ba duk ikhlasin aiki idan bai dace da koyarwar Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ba Allah madaukakin sarki ba zai karbi wannan aiki ba dan haka wajibi ne duk wanda yake so ya samu ainihin wato aikin sa ya zama karbabbe a ranar tashin alkiyama to ya je wa Allah madaukakin sarki da tsarkakakke kuma tataccen aiki inda Allah madaukakin sarki baya karba a wannan rana baya karbar kowane aiki cikin ayyuka sai aikin da ya zamanto khalisan li wajhihi subhanahu wataala sai aikin da ya zamanto tsantsa an yi shi ne dan neman yardar Allah madaukakin sarki ba ainihin wani Allah madaukakin sarki ba a cikin wannan aiki babu sofa ne koyaya na wani Allah a cikin wannan ibada a cikin wannan aiki da bawa ya aikata babban malami cikin tabi'ai malam Hasanul Basri Allah ya ji kansa da rahama yana cewa la yazalu al-abd bi khair la yazalu al-abd bi khair ma alima man alladhi yufsidu alayhi amala lalle bawa ba zai gushe ba yana cikin alheri bawa yana cikin alkhairin Allah matukar bawa ya san abin da ke lalata masa aikin sa duk bawan da ya kokari ya gano babbar cutar da take lalata masa aikin sa to wannan bawan ba zai gushe ba cikin alherin Allah inji babban malami Hasanul Basri sannan bawa baya iya wadatuwa ga barin sanin abinda aka umarce mu da yin hattara da shi shine riya bazan wadatu ba kaman yanda kai ma ba za ka iya wadatuwa ba ga kokarin samun gamsashe da yalwataccen ilimi na yanda za ka yi taka tsantsan da hattara da kuma kauce wannan babbar cuta ta zina ta ainihin wato riya domin an siffanta wannan cuta da cewa boyayya ce wani lokaci ta kan iya shiga cikin aiki na ko aikin ka ta fice ba tare ma da ka farga da ta shiga ba ta shiga tuni ta wargaza aniyar aikin ta lalata aikin ba tare da na sani ba ba tare da ka sani ba saboda Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya siffanta ta da cewa tafi tururuwar da take tafiya a cikin duhun dare buyan riya a cikin ayyukan bawa to tafi tafiyar tururuwa a cikin duhun dare ka auna tafiyar tururuwa da yanzu na san duk irin kunnanka da irin yanda kake ji da wahala ka ce lokacin da tururuwa take tafiya kana ji ka ji sawun tururuwa lokacin da take tafiya sai dai in hawa jikinka tai ka ji motsin hawa jikinka ko kuma in ta wuce idan ka ya nuna ta wuce amma a ce ka ji sawu da tafiyar takun tururuwa wannan abu ne mai matukar wahala na'urar kunnanka ta iya kamo ma jin sawun tururuwa to Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce riya yanda take shiga cikin ayyukan bayi wato ta buɓuya yanda take silalewa ta kwarara ta danna ta shiga cikin ayyukan bayi to ta buɓuya fiye da tafiyar tururuwa to kaga lalle wannan riya wato wata cuta ce mai matukar hadarin gaske kamar yanda yazo a cikin hadisi zamu karanta a nan gaba insha Allah. Dan haka wannan tattaunawa ta kunshi abubuwa guda shida. Insha Allah zan yi iya bakin kokari in ga cewa waɗannan abubuwan guda shida wato wannan muhadara tamu ta kunshe su. Abu na farko, mecece riya din nan wai? Ya kamata in sani, ya kamata ka san wai in aka ce riya me ake nufi da riya ne. Wani zai ta jin ana riya tunda kalmar riya din nan larabci ne. Da hakan aka ce riya wani kawai dai riya, 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 duk da dai ta zama bahaushiyar kalma. Galibi in an ce riya, to yawancin mutane sun gane me ake nufi da ita. To amma dai yau zamu fashin bakin me ake nufi da riya. Gaba ta farko kenan ta wannan muhadara ta mu. Gaba ta biyu, menene hukuncin riya? Shin riyan nan haram ce? Shin wani irin laifi ne? Yaya nauyin zunubin ta yake? Abu na uku da abinda wannan muhadara ta kunsa shine hadarin riya da irin cututtuka ko cutarwar riya. Abu na hudu, za mu faɗi surori samfuri-samfuri na riya a cikin ayyuka da ibadunmu na yau da kullum. Abu na ainihin wato hudu, wai me yake sa ana yin riya ne? Waɗanne dalilai ne ke sa ni na yin riya a cikin ayyuka? Waɗanne dalilai ne suke sa ka, suke jawo hankalinka, suke zaburar da kai, suke kwaɗaitar da kai ka yi riya a cikin aikinka? Sannan wace alama ce za ka gane, za ka wato in ka ganta to riya ta shiga cikin aikinka? Sayyidina Ali ya faɗi wasu alamomi da ya ce in ka ga wannan alamar to riya ta shigo cikin aiki. To insha Allah za mu faɗi waɗannan alamomi ɗin. Sannan a ƙarshe, me ya maganinta? Tunda dai cuta ce, to tana da magani ne. To da me maganinta, menene maganin riya? To wannan su ne insha Allahu abinda nake so wannan muhadara ta mu a matsayin goren sallah mu tattauna a kai. Allah ta'ala ya mana muwafaka. Mu dauki gaba ta farko, riya. Kalmar riya ita kalmar ar-riya'u masdar ne. Masdar ne na ra'a yuradi. Za a iya ce ra'a fulanun nas yura'ihim mura'atan wa huwa mushtaqqun min maddati ra'a. Wannan kalmar ta ar-riya'u an tsago ta ne daga wani sinadari na ra'a ko ra'a. Ana cewa wato daga ra'a, daga nan aka ɗauko sinadarin ar-riya'u. Yuqalu tara al-jam'an, kamar yadda Allah ta'ala yake cewa falamma tara al-jam'an qala ashabu Musa inna lamudrakun. Falamma tara al-jam'an ay ra'a ba'dhum ba'dhan, lokacin da tara al-jam'an wato rundunonin guda biyu suka ga juna, shine tara al-jam'an wato rundunoni guda biyu suka ga juna, wannan ta ga wannan, wannan ma ta ga wannan. Ana cewa fulanun ya tara'a, a larabci ana cewa fulanun ya tara'a, ay yanzuru ila wajhihi fil mir'at. Idan mutum ya ɗauko mudubi yana kallon fuskarsa, sai a ce ya tara'a wajhahu, yana kallon fuskarsa a mudubi. Wa fi sayf, ko kuma yana kallon fuskarsa a takobi. Da haka kake nan kalmar daga gani ne ke. Fa huwa, da haka a dunkulan aka ce ar-riya'u da larabci shine mutum ya bayyanar da kansa sabanin yanda yake. Mutum ya bayyanar da kansa sabanin yanda yake, wannan shine ake kira da ar-riya'u a larabci. Ay an yadhhara al-insan min nafsihi khilafa ma huwa alayhi liyarahu an-nas, mutum ya bayyanar da kansa bayan da yake ba dan mutane su ganshi. A koma cikin lisanul arab na Ibn al-Manzur, mujalladi na 4 shafi na 291, za ka ga wannan fashin bakin da ai mai lisanul arab yayi wannan kalma ta arriyau to akwai wata kalma akwai wata da take da alaka da wannan riyadin ya kamata mu hada da ita ita ce as-sum'a akwai arriyau akwai as-sum'a kuma Allah ya saka wa mala abdurrahman al-akhdari di ya kawo su war riyau was-sum'a inda yake ta waya harum alaihi al-kadhib wal-ghibatu wan-namimatu wa abunan ko was-sum'atu war-riya di ya kawo su to ita sum'a din nan ita ma tana da alaka da riya kalmar as-sum'a ita ma suka ce masdaru qaulihim sam'a bir-rajul a larabci ana cewa sam'a bir-rajul idza adha'a 'anhu aiba idan mutun ya yada wani aibu game da wani mutun ana cewa sam'a bir-rajul wa shahharahu wa fadahahu idan mutun ya tozartar da mutun ya kunyata shi ana cewa sam'a bir-rajul fas-sum'a da hakan aka ce as-sum'a a larabci shine an ya'mala al-mar'u 'amalan mutun ya aikata aiki thumma yusammi'a bi 'amalihi an-nas sannan yazo ya jiyar da mutane wannan aikin da ya aikata liyashtahira bi dhalika dan ya shahara yayi suna da wannan aikin da ya aikata fayaji da minhum as-sana' wal hamd da aka yi dinga samun yabo da kirari da ainihin wato abin nan yabawa daga mutane akan abin da ya aikata ma'ana akwai bambanci tsakanin arriya wa sum'a ita arriyau shine mutun yayi abu dan a gani mutun yayi wata ibada wanda ake yin ta dan neman yardar Allah amma yayi ta dan mutane su gani wannan ita ce arriya as-sum'a yayi ibada ta sa da ikhlasi ba wanda ya san yayi sai yazo kuma yake bada labarin yayi dan a gane mutumin kirki ne dan a gane shi ba dama ne ba wanda ya san yayi amma sai yazo yana jiyar da mutane yana bawo mutane labarin ai yayi kaza yayi kaza ko ana ganin kaza din nan da ba san waye yayi ba shine fa kaza da akai kaza akai kaza ai shine ya aika akai kaza akai kaza wannan ita ake kira da sum'a to a shari'ance wannan mun koma a kalmar larabci muka dauki kalmar riya da sum'a to in aka ce ar-riya'u a shari'ar musulunci me ake nufi da ar-riya babban malami ibn hajar al-asqalani a cikin littafin safatul bari mujalladi na 18 shafi na 336 ya fassara wannan kalma ta riya yake cewa ar-riya'u izharul ibada liqasdi ru'yati an-nas laha fayuhmadu sahibaha ko fayahmadu sahibaha wato shine bayyanar da ibada dan da niyyar mutane su gani dan su yaba wa wanda yayi wannan ibada haka ibnu hajar ya fassara riya duk wanda yayi wata ibada amma abin da yasa yayi ta yayi wannan ibadan ne dan mutane su ga yayi su dinga gode masa suna yaba masa akan wannan ibada to duk wanda yayi wannan a cikin ibadarsa yayi riya na fata an gane Abu Hamid al-Ghazali shi ma yayi wa kalmar riya wani ta'arifin daban yace asalin ar-riya wato talabul manzila shine neman matsayi neman daukaka fi qulubin nasi a zukatan mutane bi ira'ihim khisal al-khair ta hanyar nuna musu wasu halaye da dabi'u na kirki fa huwa iradatu al-ibada bi da'ati Allah fa huwa iradatu al-ibada bi da'ati Allah shine mutun ya nufi wata ibada ta da'a ga Allah amma kuma sai yayi ta dan neman matsayi da neman gurbin zama a zukatan mutane wannan shine fassarar da Abu Hamid al-Ghazali yayi wa kalmar riya a cikin littafin sa Ihya Ulumuddin mujalladi na 2 shafi na 483 babban tabi'i Al-Hasan al-Basri shi ma ya fassara wannan kalma ta riya yace asalin riya shine yace asalin riya hubbul mahmada kaga shi a takaice kenan yace asalin riya shine san yabo san ayaba kai ibada amma kana so ayaba maka kana so wato ayaba maka akan abin da ka aikata na alkhairi to wannan Hasan al-Basri yake cewa wannan ita ake kira riya kamar yanda Ibn Abi Dunya ya kawo ta a cikin al-Awliya mujalladi na 1 shafi na 69 babban mai hikima nan Luqman al-Hakim an ruwaito shi ma ya fassara wa ɗansa arriya ya ce shi ne an tatluba thawaba amalik fi dari duniya ka yi aiki wannan aikin ibada ce neman yardar Allah ya kamata a yi da wannan aikin neman lada da aljanna da yardar Allah ya kamata a nema da wannan aikin amma kash sai mutum ya yi wannan aikin dan neman sakamako na duniya da wannan aikin a lokacin da mutane suke irin wannan aikin dan neman lahira shi kuma yana yi ne dan neman duniya to wannan shi ake kira dariya inji Luqman al-Hakim wannan magana babban malamin tafsiri a Al-Qurtubi ya kawo ta a cikin tafsirin sa mujalladi na 5 shafi na 1882 a dunkule in muka dauki maganar Abu Hamid al-Ghazali muka dauki maganar Malam Hasan al-Basri muka dauki ta Ibn Hajar muka dauki ta ainihin Luqman al-Hakim muka dunkule guri guda ne sai zanto mun fita da wata natija ta ta'arifin riya in aka ce riya shine ibtiga'ul 'ajilil fani ad-dunyawi wato neman wani abu na duniya qararre mai karewa mimma inda nas bi izhari khisal alkhair ta hanyar bayyanar da halaye da dabi'u na alkhairi masu kyau a idan mutane da kuma fifita wannan abin da mutane za su ga kai su yaba maka su jinjina maka su dinga daga maka kafa su dinga martaba ka su dinga girmama ka su dinga kwarzanta ka sai ka fifita wannan akan neman sakamako na lahira wanda yake shine madawwami wanda wannan shi kuma zaka same shi ne a wajen Allah subhanahu wataala dan haka riya shine yin ibada dan wani Allah yin ibada aikin da'a dan wani Allah to wannan ita ce riya to menene hukuncin ta gaba ta biyu ke yanzu wannan mun yi ji ta'arifin riya to me hukuncin riya lalle riya shirka ce haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya fassara ta a cikin hadisi riya shirka ce shi yasa babban malami zamu karanta Ibn al-Qayyim yake cewa tana daga cikin mafi girman haramci a cikin manyan laifuka da aka haramta dan girman laifin riya yafi na zina yafi na shan giya da waɗannan laifukan wanda suke na zahiri wanda ana kallon gabobi suna aikata su hadarin riya yafi hadarin zina da shan giya wato riya wata irin bulldozer ce da take rugurguje aiki gabaki daya a waye gari mutum ya je ranar tashin alkiyama ba shi da komai a wajen Allah fanko empty da haka shi sai suka ce riya shirka ce duk da cewa shirka nau'i biyu ce akwai ash-shirkul akbar akwai ash-shirkul asghar amma dan ka san ita a cikin manyan laifukan mata dara su ba a ce zina shirka karama ba ba a ce shan giya shirka karama ba ba a ce sata shirka karama ba amma an ce riya karamar shirka ce kaga kenan ko da yake bata zama babba ba cikin shirka din amma dai tana daga cikin wadda take bin babbar domin da an bar babbar sai ita riyan nan da mutane suke kallanta kamar ba wani abu bane an fi ganin girman zina da sauran manya-manyan laifuka fiye da ita tare da cewa tana nan ta mamaye ayyukan tana nan ta shibiyo mu masallaci ta bi mu cikin dare ibadan mu tsakanin mu da Allah ta bi mu kasuwannin mu ta bi mu cikin mu'amalar mu da iyalan mu ta bi mu cikin mu'amalar mu da makotan mu ta bi mu cikin ainihin wato sallolin mu ta bi mu cikin azumin mu kam ta bi mu cikin ciyarwar mu ta bi mu cikin karatun alqur'anin mu ta bi mu cikin neman ilimin mu duk ba inda ba ta karadawa ba ta kutsa duk tana shiga cikin wadannan dan haka kasantuwar wannan wato cuta ta riya shirka ce dalili ya tabbata daga cikin alqur'ani da sunna akan haka Allah madaukakin sarki cikin suratul kahfi karshen suratul kahfi Allah ta'ala yana cewa man kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan salihan wa la yushrik bi ibadati rabbih ahada Allah ta'ala ce fa man kana yarju liqa'a rabbi duk wanda yake so ya hadu da ubangijinsa lafiya kalau babu matsala duk wanda yake fatan ya hadu da Allah Allah ya ba shi cikakken sakamako ya sa shi aljanna faly'amal 'amalan salihan ya dage tukuru yayi aiki nagari sannan kada ya yaddar ya ta shiga cikin ayyuka wala yushrik Allah yace kada yayi shirka bi ibadati rabbih ahadan kada yayi shirka da wani cikin bautar Allah wannan ayar ta tabbatar da cewa ashe hada Allah da wani a cikin bauta ko yin ibada da dan Allah kuma dan wani wannan ita ma shirka ce domin Allah ta'ala ce fa man kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan salihan ikhlasi kenan mutun yayi aiki yayi ibada dan neman yardar Allah kade Allah yace wala yushrik bi ibadati rabbih ahadan kada ya hada wani da Allah a cikin bauta kana yi dan Allah ya gode dan kuma jama'a su ma su yaba kana yi dan Allah ya jinjina maka kuma mutane su ma su yadda ba kai din ba dama ne kana so Allah ta'ala ya karba kuma mutane su ma su karbe ka to wannan aya tana daga cikin ayar da malamai suka ce tana nuna cewa riya shirka ce akwai hadisi hadithun Mahmud bin Labid Allah ya kara masa yadda wannan sahabi Mahmud bin Labid yana cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna akhwafa ma akhafu alaikum ash-shirku al-asghar mafi girman abin da nafi ji muku tsoro shine babban shirka wato shirka karama babban shirka in ba mutun tsiyarta sa ta kai tsiya ba da wuya ya babban shirka haka annabi sallallahu alaihi wasallam yace babban abin da nafi ji muku tsoro yake ga sahabbai bana ji muku tsoron za ku yi babban shirka bana ji muku tsoron za ku yi shirka babba amma abinda nafi ji muku tsoro shine karamar shirka idan har sahabbai ana jin tsoron za su iya yin karamar shirka to ni da kai dan uwa min babu aula annabi sallallahu alaihi wasallam yace wa sahabbai inna akhwafa ma akhafu alaikum abinda nafi ji muku tsoro shine ash-shirku al-asghar qalu sahabbai ba sa yin kasa a gwiwa suka ce ya rasulullah wama ash-shirku al-asghar wai wacce ce shirka karama ita babbar shirkar hada Allah da wani abauta yi wa gunki sujada da sauransu duk mun sani wacce ce karamar shirka qal manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ar-riya karamar shirka ita ce riya yin abu ba dan Allah Allah mai girma da buwaya zai fada ranar tashin alkiyama inji annabi sallallahu alaihi wasallam idza jazal ibad lokacin da Allah zai saka wa bayi bi a'malihim da ayyukansu wane yayi ibada wane yayi aiki kowa ana saka masa da ibadarsa sai Allah ta'ala ya ce wa masu riya idhhabu ila alladhina kuntum tura'una fid dunya ku tafi wajen wayanda kuke yin aiki dan su gani a duniya wayanda kuke yin aiki dan su gani a duniya ku tafi wajen su fanzuru hal tajiduna indahum aljaza kuje ku gani ko za ku samu sakamako a wajen su wannan yana daga cikin hadisin da ke nuna cewa riya shirka ce Nabi sallallahu alaihi wasallam ya fassara riya da shirka za ka ga mutum yana gudar zina mutum yana kaucewa shan giya mutum yana kaucewa manyan laifuka amma wallahi yana yin riya a cikin ayyukansa mutum duk waɗannan abubuwan na zahiri da ake ganin su manyan zunubai ne gunduma duk mutum ya yi ƙoƙari ya kauce musu amma riya tana wahalar shi annabi sallallahu alaihi wasallam ce haka za a ce wa masu riya da ayyukansu ranar tashin kiyama Allah ya ce ni ba ku da sakamako a wajena waɗanda kuka yi aiki dan su gani waɗanda kuka yi aiki dan su yaba mu ku tafi in akwai sakamako a wajensu su ba ku
wannan hadithin Imam Ahmad ya rubuto shi a cikin Musnad babun hadithin Mahmud bin Labid hadithi mai lamba ta 22,528 haka kuma Sheikh Albani ya inganta shi a cikin Sahih at-Targhib wa at-Tarhib hadithi mai na rakam na 32 akwai hadithin Abi Huraira Allah ya kara masa yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana faɗa a cikin wannan hadithi na Abi Huraira wanda Imam Muslim ya rawaito shi hadithi na 2,300 annabi yake cewa Allah ta'ala ya ce ana aghna shuraka 'ala shirk ni ne mafi wadatuwar abokanan tarayya daga tarayya Allah ba a yi masa maja ka hada Allah ka ce kuma ya Allah da kai da kuma suwane a Allah ta'ala ba a yi maja ba a yi masa maja a cikin ibada ana aghna shuraka Allah ta'ala ya ce ni ne mafi wadatuwar abokanan tarayya ani shirki daga shirka man amila amalan Allah ta'ala ce duk wanda ya aikata wani aiki ashraka fihi ma'i ghairi ya hada ni da wani na a cikin wannan aikin yayi mana maja da ni da wani na a cikin wannan aikin taraktu huwa shirka Allah ta'ala ce ni zan bashi da wannan shirka tasa al-Fudayl bin Iyad yana cewa tarkul amali li ajalin nas riya tarkul amali li ajalin nas riya ga wata matsala dan yanzu abinda zamu fitan ba mu a hankali ba sakamakon wannan muhadarar sai ko mutun ya koma yana tsoron yin aikin kirki abinda zai faru karshe in aka gama tsorata mu da ainihin riya din nan to karshe sai kuma mutun ya koma ɗaya side din sai ya ga to ai kar ma yayi kuma a zo a ce kuma ko kar yayi riya ma ta zo ta lalata masa aiki gara ma yayi mai to sai babban malami ya babban abin al-Fudayl bin Iyad yake ta tarkul amali ka kin aikin kirki wai dan kan mutane su ce riya ne to shi kansa kin yin aikin riya ce zai ga mana mafita ai zai faɗi mafita an gane ko yace tarkul amali li ajalin nas riya'un sannan walla amalu li ajalin nas shirkun kunji Fudayl bin Iyad shi kuma kai aiki dan mutane wannan shirka sunansa ka ki yin aiki kuma dan wai mutane ai ka zo zakai ka ce to ai tunda naga kaman mutane suna gani na kar kuma in yi riya ta shigo to ita kanta kin yin aikin shi ma riya ne والإخلاص توينز باء سوكير إخلاص يأكي سوكير الإخلاص أن يؤافيك الله منهما فرككا دكتا شيني الله يباك لافيا يوركت دكي دكا دكا قدامي الله يوركت دكي دكا چوترك إن ين أيكي دان قدو متاني سغني الله يوركت دكي دا ين أيكي كما دان متاني الله يباك وأن الله يباك كافتا sai ga duk irin mutane in za a tara ma mutanen karo in ka himmantu yin aikin alkhairi za ka yi kayanka kawai abinda ka yi kokari shine kai dan Allah ba dan su ba yanda ka yi wannan aikin ko babu kowa kai kadai ne a gurin haka za ka yi to Allah ya taimake ka an gane ko haka Fudayl bin Iyad ya faɗa an gane wannan magana ta Fudayl bin Iyad ka koma cikin kitabul kaba'ir safa ta 1 za ga wannan magana ta Fudayl bin Iyad ita riya ba wai haram bace kawai iya nan kawai ta tsaya ba ta tsaya iya haram ba kawai a ce maka shan giya haram chacha haram ƙarya haram gulma haram to ita riya haram plus ba iya haram ta tsaya bal innahu domin ita riya min ashaddil muharramat a dukkan abubuwan da suke na haram tafi kowanne tsanani haram din da tafi kowace haram tsanani ita ce riya domin duk wata haram wani haram ba a kai shi zuwa ga matakin shirka ba sai riya da haka mafi girman haram haram ta kololuwa a babin haram ba babin shirka ba babin haram to babu saboda riya domin zina sanannan abu ne wanda duk kowa ya san haramci shan giya da makamantan irin waɗannan da cikin ayyuka wato na sako na zahiri amma riya ashadduhuma ko ashadduha ita ce mafi tsanani to ga wata gaba ita kuma da balan zai kawo ina hukuncin da aiki riya ta shiga ta ci kuɗa a cikin sa mutum yayi aiki kuma riya ta yi tsalle ta fada cikin aikin ta ci kuɗe cikin aikin ina hukuncin wannan aikin malamai sun kasa wannan zuwa ainihin wato wajen kashi uku kenan ko hudu sun kasa shi zuwa kashi hudu na farko akwai aikin da dama riya ce zalla mutum shi dama ba Allah ya nufa ba kwata-kwata a cikin aikin dama riya ce kudi da kuma ga yabawa ne taimako da yayi na guri kaza ba Allah yake so ya bashi ba lada shi dama dan ba dan Allah ya ba riya ce zalla kawai yayi dan mutane su ce mutumin kirki ne ko in ya tsaya takara a zabe shi shi da babu Allah kwata-kwata a ciki riya ce mahdan la yuradu bihi siwa mir'atil makhluqin ba abinda ya nufa a cikin wannan aikin sai kokarin burge ababen halitta yayi kokarin burge mutane yayi kokarin mutane su gani su ce me yi ne su ce wane yana taimako wane yana yi wane yana ayyukan alkhairi ligardin dunyawi kuma yana da wata manufa abinda yasa yayi wannan abin saboda wata manufa ta duniya da wata manufa ta duniya ta sai ko neman matsayi ko neman mukami ko neman kujera ko neman asanshi ko neman daukaka ko neman shuhura duk da sauran makamantan irin waɗannan irin wannan aikin la shakka annahu habitun ko shakka babu wannan aikin a wajen Allah rugujacce ne rusasshen aiki wa anna sahibahu yastahiqul maqat wal uquba kuma duk me yin irin wannan aikin yana cancantar fushin Allah da hukubar Allah madaukakin sarki mutum yazo ya taimaki bayan Allah kuma ba dan Allah yayi ba mutum yazo ya gina furtsatse ko ya gina masallaci ko ya gina makaranta ba dan Allah ashe yayi ba mutum yazo ya aikin alkhairi gashi a zahiri aikin alkhairi amma asali ashe shi ba dan Allah yayi ba na farko aikin batacce ne na biyu kuma zai hadu da Allah na biyu an yakuna al'amalu lillah akwai aikin da an yi shi dan Allah mutum ya gina masallaci dan Allah ya gina makaranta dan Allah ya taimaki bayan Allah dan Allah ya yi ilimin sa dan Allah yana karantar da jama'a dan Allah yana yin duk wata ibada da ka ganci dan Allah yake yi amma wa yushariku hurriya sai kuma riya ta shigo aikin yayi shi dan Allah sai kuma riya ta shigo ciki to wannan aikin sai suka ce fa in kana fi aslihi fa huwa batil idan riyar ta cakuda ta yi tarayya da wannan aikin tun a asalin aikin dan Allah dan mutane to wannan shi ma fa huwa batilun habitu shi ba wannan aikin ya baci rusasshe ne Allah baya bukatar sa akan irin wannan aikin wasu daga cikin magabata daga ciki akwai babban sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam Ubadah bin Samit akwai Abu Darda a cikin tabi'a akwai Mallam Hassan al-Basri akwai Sa'id bin al-Musayyib da wasunsu sun tafi akan cewa shi wannan aikin rusasshe aikin da yakunu lillah dan Allah aka yi shi sannan sai a kuma yi tarayya wato riya ta yi tarayya da shi aikin to idan ya zaman toriyan nan ta yi tarayya da aikin a asalin aikin to shi ma ya baci wannan shine nau'i na biyu nau'i na uku ka koma cikin Jami'ul Ulum wal Hikam na Ibn Rajab al-Hanbali mujalladi na 1 shafi na 17 sai nau'i na uku an yakuna aslul amali lillah asalin aikin naka dan Allah kai asalin aikin a har cikin zuciyarka dan Allah kai aikin sun maqara'ad alaihi niyatur riya sai kuma niyyar riyar riyar ita kuma daga baya ta shigo asalin aikin da ikilasi kai shi dan Allah kai daga baya sai kuma riya ta tsalle ta fado cikin aikin to anan sai malamai suka ce idan riyar dan suwa ta yi a zuciyarka sai kai kokari ka tunkuɗe ta dan ka tabbata akan asalin ikhlasin ka to aikin ka ya sha da ikilasi ka kama aikin kana cikin yi kawai sai kuma riya ta fado tana fadowa kuma sai kai kokari ka tunkuɗe ta daga cikin zuciyarka sai ka ci gaba da zaman ka akan asali na yin aikin ka dan Allah to aikin ka yana nan Allah ta'ala zai karbe shi kuma wannan yar riyar da ta dan yo shigogo ta yo kutse ta shigo cikin niyyar taka sannan kai kokari ka fitar da ita ka ci gaba da zama akan asalin niyyar ka wannan wai ba zai cutar da aikin ka ba aikin ka yana nan akan asalin sa wannan babu wani sabani tsakanin malamai amma idan asali kayi niyyar yin kyakkyawan aikin da ikhlasi sai kuma riya ta yo kutse sai kuma ka kasa tunkuɗe ta ka bata dama ta shigo cikin aikin to shin wannan aikin ya baci ko bai baci ba kuma za a bashi lada akan asalin niyyar sa ne ko kuma tunda wannan riyar ta riga ta yo kutse ta shigo aiki ya riga ya baci to anan ne malamai suka yi sabani anan ne malamai suka yi sabani wasu suka ce kaman Imam Ahmad Ibn Hanbal Ibn Jarir al-Tabari wayannan suka ce idan ibadar farkonta yana da alaka da karshenta to idan aka samu irin wannan matsala ta uku to aiki ya lalace misali sallah misali azumi misali haji wannan ibada ce wanda farkonta na da alaka da karshenta farko sai ka tafi aikin haji farko da ikhlasi ko ka shiga kama azumi farko da ikhlasi ko ka shiga cikin sallah da ikhlasi can karshen sallah kuma sai riya ta shigo sallah ta baci Allah ba zai karbe ta ba saboda farkon ibadar yana da alaka da karshen ta amma wayannan manyan malamai suka ce amma idan ibadar da aka samu wannan matsalar farkon ta ikhlasi riya ta shigo daga baya sai aka yi sa'a ibadar farkonta bai da alaka da karshenta to anan sai suka ce iya inda ikhlasi yake to sai ka katse iyanan sai ka katse wannan ibadar sai ka jaddada niyya sai ka ci gaba misali karatun qur'ani kake farko kana yi da ikhlasi daga baya sai riya ta shigo to daga inda riya ta shigo sai ka datse karatun iyanan ko dai ka rufe qur'anin ka tashi ka sake dawo a wani lokaci ko ka katse kai wa kanka nasiha kai wa kanka fada sannan sai ka ci gaba da karatu to iya wanda riyar ta shigo nan ne ya rushe amma farkon inda aka samu ikhlasi yana sadaka kake yi kana bawo mutane taimako mutum 100 kai niyyar bawo taimako mutum 90 duk da ikhlasi 10 sai kuma riyar ta shigo 90 da kai duk da ikhlasi kai tsakaninka da Allah kai wannan aikin kana ta taimaka musu kana taimaka musu a 10 karshe kawai sai riya ta shigo to yanzu iya wannan 10 ne suka samu matsala aikin iya 10 ya lalata riyar kai iya aikin wannan guda 10 ta lalata amma na 90 din yana an fahimci wannan tafsirin na'am to sai gabata karshe idan bawaye aiki dan Allah ya ma gama aikin tun daga farko har karshe ba a samu kowace matsala dan Allah yayi aikin a farko da ikhlasi tsakiya da ikhlasi har karshe bayan yayi aikin kuma daga baya sai mutane suke cewa Allah ya saka da alheri bayan mun ga abin alheri Allah ya saka da alheri sai kuma yake jin dadi a ransa ana samun irin wannan matsala ko wanda Allah ya taimake shi ya fi karfin shedan Allah ya taimake shi ibadar kam yayi ta tun daga farko har karshe da ikhlasi to amma bayan ya gama ikhlasi ya gama aikin kuma sai Allah ya jefa wa mutane azukatansu yabo kyakkyawa game da shi shi ba dan su yabe shi ba, Allah ya sani ba dan su ce yayi ba, ko su fada ko kas su fada ba zai fasa ba, fadin su ba zai kara shi ba, rashin fadar su ba zai rage shi ba. Wannan yana daga cikin alamomin da muka ce zamu fada na alamar ka gane aikin kariya ne ko bariya. Amma in kai mai da'awa ne ka zo ka ga masallaci an cika ka dinga caji mallan ana kabbara, in kuma ka shigo ka ga masallaci mutane yan kadan ne sai ka ga baka da nishadi baka da karsashi a ranar karatu ne ba za a yi shi a saboda ba masu kabbara da yawa. Na ba ta gane. To idan mutum ya yi aiki da ikhlasi sai kuma Allah ta'ala ya jefa kyakkyawan ambato a zukatan mutane, duk wanda ya hada da shi wani ai gaskiya a aikin nan da aka yi an ce kai kai shi wallahi Allah ya saka da alkhairi, Allah ya ji kan mahaifa, Allah ya tsare dukiya, Allah ya kaza, Allah ya kaza, yana cewa amin, yaje can ma aka yi mai, yaje can ma aka yi mai godiya, yaje can ma aka yi mai godiya, sai ya ji dadi na wannan godiya da yabo da ake ta yi masa. To ya matsayin aikin sa yake? An gane ko? Lam yadurruhu zalik, sun ce hakan ba zai cutar da shi. Tana daga cikin busharar da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce za a dinga yi mu'mini yayi aikin sa tsakaninsa da Allah, amma ga wani nan yana ta dage mutane su san yana yi, mutane su san yana yi, amma Allah ya mantar da aikin sa saboda ba dan shi yake ba, amma sai ga wani baya san aiki a sani boyewa yake, amma Allah yana jefa sakonnin cikin zukatan mutane suna sani kuma suna yabansa. Wannan bai da matsala a cikin aikin sa. An gane ko? Bari mu dauko wani athar na ainihin wato wani babban zahid, Sahal bin Abdullah Tustari. Sahal bin Abdullah Tustari yana cewa laysa 'ala an-nafs shay'un ashaq min al-ikhlas, ba abin da yafi wa zuciya wahala irin ikhlasi. In kana neman abin da ke yin wujuwuji da zuciya ya wahalda ita, ikhlasi. Illa man rahima rabbuk, abin da ke yi wa, in ji Sahal bin Abdullah Tustari ya ce abin da ke yi wa zuciya wahalar gaske ke wahalar da ita ikhlasi, saboda ai ba ta da wani rabo a cikinsa, shi sa yake wahalar da ita. Akwai babban malami Yusuf bin al-Husayn ar-Razi, shi kuma yana cewa a'azzu shay'in fi dunya, abin da yafi komai wahala a duniyar nan al-ikhlas, ikhlasi. In kana neman abin da yafi komai wahala a cikin duniya yace ikhlasi, yace sau da yawa zan dage in yi kokari in yage riya in watsar da ita daga cikin zuciyata, amma wallahi kamar ƙara tsurowa take tana tofowa a wata rigar daban. Yace zan yi kokari in yarfe ta daga cikin zuciyata, amma waka annahu yambutu fihi ala launin akhar, sai in ganta ta sake launi daban, ta sake tsurowa, ta sake tofowa, na tumbuke ta daga zuciyata, amma sai in ga ta sake tsurowa, ta sake tofowa da wani launin daban ba wanda na sani ba. Wannan babban malami Ibn Rajab al-Hanbali ya kawo wannan magana ta wayannan bayan Allah a cikin Jami'ul Ulum wal Hikam mujalladi na 3 shafi na 30. Hadarin wannan cuta ta riya da irin illolinta. Abu na farko, ita riyan nan tana rushe aiki ne gaba ɗayansa. Inda riya ba ta da kowace irin illa, sai rusa maka ibada guda ɗaya ta isa mai ta'adi. A ce riya ba ta taɓa yi maka wata illa ba, sai a aiki guda ɗaya da ka taɓa yi cikin ayyukan bauta da ɗa'a ga Allah, to da ta isa shu'u ba, kuma da ka san ta cutar da kai ba ƙaramar cutarwa ba. Domin zai iya yiwuwa a ranar tashin alƙiyama wannan aikin da riya ta shigo ta lalata ma ga sikelin au, alladanka da alhakinka ya zama 50-50, dan abu kankani ake nema a tsora a kan hasana ɗinka ta rinjayi mummunan aikin, to wannan hasana kuma an duba an gari ta ɓata. A nan za ka sake gane illar wannan cutar ta riya. ga an zo awon ayyuka ranar tashin alkiyama mizani aiki dan kankane ake jira in aka kawo cikin ayyukanka za a dora akan skelin kyawawan ayyukanka ka wuce aljanna da aka duba wannan aikin da za a dauko a dora sai a gari ya ta rarake shi to koda irya bata taba maka illa ba sai wannan wannan kadai ya isa ka gane illar ya a cikin aiki daga cikin illoli da hadarin riya su ba masu riya din nan su ne farkon waɗanda za a fara makamashin wutar jahannama da sura na tashin alkiyama farkon wanda za a fara makamashin wutar jahannama da sura na tashin alkiyama ta harshen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam masu riya ne hadisi ya tabbata daga imam muslim ya ruwaito hadisi mai lamba ta 3527 hadithin sahabi abi huraira Allah ya kara masa yadda abu huraira yake cewa naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna awwalan nas yuqda yawm alqiyama farkon mutanen da za a fara hukuntawa ranar tashin alqiyama rajulun dayan mutanen nan ne guda uku mutun na farko shine rajulun gashi mutun ne istushhida yayin shahada haka mutane suke gani yayi mutuwar shahada a wajen daukaka addinin Allah wajen taimakon addinin Allah anan ya mutu da haka ana kyautata masa zaton yayi shahada to wannan mutumin shi za a fara yin wato zakaran gwajin dafi da shi fa utiya bi za a zo da shi fa arrafahu ni'amahu alai Allah ta'ala zai dinga sanar da shi irin ni'imomin da ya masa nayi maka ni'imar karfi nayi maka ni'imar jarumta da rashin tsoro da kaza da kaza da kaza fa arafaha sai yace ya Allah na sani cewa kai mun ni'imar da yawa daga cikin mutane ba kai musu ba in an zo fagen fama wajen gwagwarmaya da jihadi ni ake kaddamarwa saboda irin sufofi da Allah kai mun na ni'imomin karfi da jarumta da kaza ya Allah sai Allah ta'ala ce fa ma amilta fiha to wannan jara'a wannan karfi wannan rashin tsoro da na baka me kai da shi qal sai wannan mujahidi yace qataltu fika ya Allah nayi gwagwarmaya nayi jihadi nayi yaki saboda kai dan neman yardar ka ya Allah nayi ta yin yakin kuma hatta tushhidtu har sai da nayi mutuwar shahada qala kadhabta Allah ya ce ƙarya ne. Allah ya ce ƙarya kake. Ƙarya ne. Mutum ya je yaki. Ya yi mutuwar shahada kuma ba dan Allah. Kuma duk mutane suna da cewa hani Allahu shahada, hani Allahu awana yana cikin wanda suka yi shahada. Sai an je ranar tashin alkiyama za a gane shahidan na gaskiya. Suwaye suka yi mutuwar shahada da gaske suwaye kuma kawai jama'a ne suka sa musu lambar ko suka sa musu digirin girmamawa na shahada ga mutum an zo da shi ranar tashin alkiyama ya ce yayi mutu a wajen yaki yayi shahada Allah ya ƙaryata shi ya ce ƙarya kake walakinnaka qatalta li'an yuqal jari kai yaki ne dan a ce wani jarimi wani sagudu ne ƙigudu faƙa da ƙila kuma an faɗa wannan shi ke burge ka a fito wajen yaƙi a yi ta ziga ka maziga masu kirari suna ta kirari kana ta gaba ba wai don Allah a shi kake wannan yaƙin ba kayi ne don a ce wani jarimi ne sa gudu ƙi gudu kuma an faɗa annabi sallallahu alaihi wasallam ce thumma umira bihi fasuhiba ala wajhi Allah sai ba da umarni a ja shi a kan fuskarsa hatta ulqiya fi nar a jefa shi cikin wuta wa rajulun sai mutum na biyu ta'allama al-ilma yayi ilimi yayi karatu malam ba na wasa ba yayi karatun zauri ya bi malamai ya karanta bangaren ilimin hadisi ya karanta bangaren fiqh ya karanta masdala ya karanta usulul abna tafsir ya karanta fannoni daban-daban ya sha karatu ya koshi yayi karatu wa allama kuma yazo ba shi da aiki sai karantar da jama'a in a karatun nizamiya ne yayi digirin farko yayi digiri na biyu yayi digirin digirgir ya zama shehu malami ya zama farfesa yayi kuma gashi nan yana ta lecture yana ta karantar da mutane wa qara alquran ya karanta alquran ya haddace shi ya je musabaka tun daga local government ya je musabaka ta jaha ya je ta kasa kai har ta duniya ya je qira'o'in nan duk da ka sani ya iya su ya iya qumbul ya iya kisa'i ya iya ainin wato hamza ya iya ainin khalaq ya iya khallat ya iya wato duk wannan ruwayoyin da ya iya su ga haddar alqur'ani mala in yana karatu zai tsuma ka saboda dadin muryar da Allah ta'ala ya masa ga mutum ana kallo yayi karatu malami ne yana da ilimi kuma ba shi da aiki sai ilmantar da jama'a ga wannan hafizi ne ya haddace alqur'ani bai da aiki sai haddatar da ƴaƴan mutane to yanzu za a gane neman ilimin sa dan Allah yayi ko dan neman daukaka ko dan neman a san shi ko dan ya shiga gwamnati a'a yayi ne dan ya ci musabaka dan ya samu mota ya samu gidaje ya samu kudade ya samu kaza a san shi a duniya to abinda zai bambance ilimin ka dan Allah kai ko ba dan Allah ba shine ranar tashin alkiyama za a zo da malamai su ma za a zo da mahirai alaran mumin alqur'ani za a zo da su fa utiya bi Allah ta'ala zai sa a zo da su fa arrafahu ni'amahu alai Allah ta'ala ya sanar da shi nayi maka ni'ima da kaza ni'imar da ban yi wa kowa ba na baka ilimi na baka kaza nayi maka kaza nayi maka kaza yace ya Allah haka ne sai Allah ta'ala ya ce to me ka aikata da wannan ni'imar da na baka qal sai malami ya ce ta'allamtu ya Allah na wannan ni'ima da basira da dama da ka bani da lokaci nayi amfani da su ne wajen neman ilimi wa'allamtu kuma na ci gaba da ilmantar da mutane shi kuma mahaddacin alqur'ani ne ya ce wa qara'atu fika alqur'an ya Allah na dinga karatun alqur'ani inje in sauka in dawo inje in dawo dis sabida kai dan neman yaddar ka ya Allah qal sai Allah ta'ala ya ce kadhabta kariya kake yi alarama shi sa wani malamin mu Allah ya ji kansa da rahama ya dade yana fadar haka amma alaramomi a wannan lokacin sun yi ta jin haushin sa dan yana maimaita wannan kalma yana cewa kaga alarama an bi hankali ba sai ya fi kowa jin haushi a lahira yana yawan fadar wannan kalma ce kaga alarama an bi hankali ba sai ya fi kowa jin haushi a lahira ya kamata ya zama babban mutum ya zama gentleman a lahira bayan yayi wasa sai ya fi kowa jin haushi a lahira yanzu duk wanda ya haddace alqur'ani ka zauna da shi kai ba da wasa ake haddace alqur'ani ba amma ya zama duk a banza yanzu irin wanda ma ake yi namu na makarantar allo wani ya kai wajen shekara biyar ma baya gidansu yayi dan kanzo yayi kazuwa kwakwata tsummo karai il malaria ta kama shi sai dai dan gidansu ta gaji ta sake shi ba mai bashi magani a gindin kwatami aka yi dinga kwana sauro ya dube kaga sauro ya mamaye shi malam ya ciji na ciza duk aka yi hadda alqur'ani kuma ya zama ba dan Allah ya ba in ilimin ne wani za a gan shi daga nan ya bar garin su wani ya bar kasar su ma ya tafi wata kasa wani gari neman ilimi ya sha bakar wahala ya kwana ba abinci yayi kaza yayi kaza ya kwana ba yanda ba inda yake so ya kwana ba kuma dai ya zama ba dan Allah ba Allah ta'ala zai ƙaryata shi ya ce ta'allamta al-ilma li yuqala 'alim kai karatu ne kai dan a dinga cewa akramaka Allah kai karatu ne dan a dinga ustaz kai karatu ne dan a dinga ce maka sheikh kai karatu ne dan a dinga ce maka sayyidi kai karatu ne dan a dinga ce maka malam kai karatu dan a dinga cewa doctor ko prof ko kaza ko kaza ko kaza don wannan kai karatu Allah ya san niyyar Allah ya san da wace niyya kai karatu da wace niyya Allah ya sani wa qara'at alquran ka karanta alqur'ani ka haddace shi da dukkan ruwayoyin ka karanta ne li yuqal qari dan a ce wana makaranci ne wana alaramma ne wana mahiru ne wana gangaran ne kafi gwani wane gwani ciki falshaku wannan kirarin shine abin da ke burge ka shine ke kayatar da kai ana fada kana cika kana kumbura sun kai ka sun baro liyuqal fulanun qari cewa wana makaranci ne ai a musabaka ta kaza ma shine na daya ai ba wanda yake karatu irin nasa kwana yake yana karatu saboda ya ci musabaka. Ina fata an gane liqal fulanun qare dan a ce liqal qare faqad qila an fada kuma thumma umira bihi fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya fi an-nar shi ma haka za a ja fuskar sa a za a ja shi akan fuskar sa a jefa shi cikin wuta. Allah kiyaye. To idan har harkar addini irin wannan harkar karantarwa harkar malanta harkar dalibta ita ma riyaba tabatta ba ta shigo cikin ta tayi kane kane tana lalatawa mutane niyyar su ingantacciya ta neman ilimi to sauran fannoni kuma fa ya zaka ce kaga a matsayin mu na daliban ilimi wajibi ne mu hatta wajibi ne mu tsarkake niyya mu dinga kokarin zama ko da yaushe muna jaddada niyya ba abin da ke wahalar da mu irin niyya da kyau. Mutum na karshe da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambata shine mutumin da Allah ya yalwata masa. Allah ya bashi dukiya nau'i daban-daban kala-kala duk wani nau'i na wadata Allah ta'ala ya yi masa kuma wannan wadatar tasa yayi amfani da ita yanda ya kamata ya taimaki jama'a ya taimaki addini da dukiyarsa ya zama kamar katangar sukari duk wanda ya hauta sai ya lasa haka ake masa kirari katangar sukari ne shi saboda alherinsa ya shiga ko ina sako da lungu na unguwarsu alherinsa ya shiga duk cikin family dinsu babu wanda bai san kirkinsa ba da nagartarsa da kyautarsa da kyautayensa saboda irin yanda yake ungo in lokacin azumin Ramadan ya kawo ma malam kwance ta kar aljihunsa yake malam yayi tacciyar da dukiya bi saboda Allah amma haka Allah ta'ala zai zo da shi ranar tashin alkiyama Allah ya sanar da shi ni'imomin da ya masa irin ni'imomin da bai yi wa mutane da yawa ba yace Allah na san kai mun wannan ni'ima yace to me kai da wannan ni'imar da ne maka qala sai yace ma taraktu min sabilin tuhibbu an yunfaqa fiha ya Allah babu wata hanya ban bar wata hanya da kake so a kashe dukiya a wannan hanyar ba illa anfaqtu face sai da na kashe ma dudun dukiya a wannan hanyar kuma na kashe wannan kudin ne ya Allah ba dan komai ba sai dan neman yardarka qala nan take Allah ce ka zabta ƙarya ne ƙarya kake walakinnaka fa'alt kai wannan ne ka kashe dukiyarka ne liqal huwa jawad dan a ce wani mai kyauta ne faqad qila kuma an fada shi ma haka Allah ta'ala zai sa a jashi akan fuskarsa a jefa shi cikin wutar jahannama ranar tashin alkiyama wadannan sune waɗanda Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce mutum uku da za a fara makamashin wutar jahannama da su sune waɗannan mutane guda uku kuma kaga nan ne wanda mutane suke sa ran dai duk masu wannan ayyukan ai baka ce aikin tir suka yi ba za ka ce aikin Allah waje suka yi ba amma wace irin matsala suka samu riya wannan na daga cikin hadarin riya ka karar da rayuwarka wajen taimako amma ya tashi a banza ka karar da rayuwarka wajen ilmantar da jama'a wajen nazari da research da ilmantarwa da amfanar da jama'a amma wallahi in mutum bai hattara ba wallahi alazim riya za ta yi masa kasassabar da babu ruwa ba sakiyar da babu ruwa za ta rarake aiki haka in mutum mawadaci ne wanda dama marowaci ne baya ba da dukiyar ba shi yake magana ba wanda yake bayarwa din shi ma kaji in bai a hankali ba bai hattara ba riya za ta lalata masa aiki daga cikin hadarurrukan riya ƴan uwa a guje ana sakawa mai yin ta da sakamako ainihin wato a yuqabalu sahibahu bil hirman daga ciki ana haramta masa samun kowane irin lada ana haramta masa kowane irin lada wa thawab da kowane irin sakamako ba zai samu ba wa tawfiqillah kuma gaman katar da ake samu daga Allah banda mai riya Allah ta'ala ba zai datar da mai riya ba. Abdullahi dan Mas'ud yana cewa ta'allamul ilma duk wanda zai nemi ilimi ya nemi ilimi la ta'allamu al-ilma li thalath kar ku dinga neman ilimi dan dayan abu uku li tumaru bihi sufaha dan ku dinga jayayya da wawaye jahilai da shi aw li tujadilu bihi al-fuqaha ko dan ku dinga jayayya da musu da malamai da shi aw li tusrifu bihi wujuhan nas ilaykum ko dan ku dinga jawo hankalin mutane zuwa gare ku kawai kai karatu ne dan kai ma ka haumun bari kai magana ko ka shiga gidan radio ko gidan television ajika kai ilimi ne dan ka jawo hankalin mutane zuwa gare ka ku nemi abin da ke wajen Allah da maganganun ku da ayyukan ku domin abin da ke wajen Allah shi yake wanzuwa abinda ba wajen Allah yake ba shine yake tafiya sai narko mai tsanani ga wanda yake yin riya da ayyukansa Abu Huraira ya ruwaito hadisi daga Annabi sallallahu alaihi wasallam Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa man ta'allama ilman duk wanda ya nemi ilimi mimma yuktaza bihi wajh Allah irin ilimin da ake neman yardar Allah da shi ilimin alqur'ani ilimin sunna ilimin aqida la yata'allama amma ba shi ilimin da kaga yana nema wallahi ba dan komai yake neman sa ba illa li yusiba bihi ardan min ad-dunya sai dan ya samu wani rabo na duniya shi wannan dake wanda kaga yana ta karatu wallahi shi ma so yake aji shi shi ma so yake yin shuhura so yake daukaka shi ma so yake a dinga damawa da shi lam yajid arafa al-janna yawm al-qiyamah manzan Allah yace duk wanda ya nemi ilimi da wannan niyyar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yace ba zai ji kanshin aljanna ba ranar tashin alkiyama wannan hadisin imam ahmad ya ruwaito shi da imam abu daud da ibnu majah haka kuma albani ya inganta shi cikin sahihul jami ubay bin ka'ab Allah ya kara masa yadda ya ruwaito hadisi yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yace bashir hadhihi al-umma kayi albushir ga wannan al'umma bis sana'i war rif'a wan nasri wat tamkin fil ard faman amila minhum amal al akhira lid dunya lam yakul lahu fil akhirati nasib kayi bushara da daukaka da cin nasara da bayar da mulki da dama a ban kasa ga wannan al'umma ta manzon Allah duk wanda yayi aiki a cikin su irin aikin da ake yi dan neman lahira amma shi yayi dan ya samu duniya annabi ya ce ayi masa albushir bai da rabo a lahira wannan hadisi imam ahmad ya ruwaito shi a hadisi mai lamba ta 20274 ibn al-qayyim Allah ya ji kansa da rahama yace lalle zuciya akwai wasu manyan cututtuka guda biyu da suke shan gabanta idan bawa bai tashi tsaye ba to wallahi waɗannan cututtukan sai sun jefa shi haraka ko shakka babu yace waɗannan cututtukan su ne riya da girman kai riya da girman kai koma cikin madarijus salikin mujalladi na 154 riya ɗan uwa fitina ce mai girma wanda san zuciya ya kulle ta a zukata riyan nan ta shiga har cikin zukatan malamai riyan nan ta shiga cikin zukatan masu gudun duniya riyan nan ta shiga cikin zukatan masu bautar Allah riyan nan ta shiga cikin zukatan bayin Allah na kwarai ta karkatar da akalansu daga kyakkyawan manufarsu da abinda suke nema na yardar Allah ta kawar da su daga samun yardar Allah aka sai mutun yayi hatara da ita Malik bin Dinar yana cewa al-qurra'u salata makarantan al-qur'ani mutun uku ne qurra'ur rahman wa qurra'ud dunya wa qurra'ul muluk akwai makarantan ubangiji masu karatun al-qur'ani su haddace al-qur'ani dan neman yardar Allah wa qurra'ud dunya akwai masu karatu kawai dan neman duniya dan kawai su samu duniya shi yasa kawai suke karatun qur'ani wa qurra'ul muluk akwai kuma masu karatu dan neman shiga wajen masu mulki da sarakuna to wai ita riyan nan me yake kawo ta me yasa mutane suke yin riya asbabur riya na farko aljahal na farko jahilci shine kan gaba jahiltar haƙiƙanin mecece riya da makomar mai yinta da jahiltar ikhlasi da makomar masu ikhlasi wannan na daga cikin abin da ke jefa mutane cikin duniya domin jahilci shine kashin bayan kowace irin cuta kuma cuta ne shi jahilci cuta ce mai wahalar magani da take damun dan adam gabaki daya a dukkan fagage cikin fagagen rayuwarsa kuma shine dalilin tabewar dan adam jahilci da haka daga cikin sabubban da ke jawo mutane suna yin riya akwai jahilci saboda ba san menene hadarin ta abu na biyu a gurguje saboda lokaci hubbul ja neman daukaka neman matsayi neman a san mutum neman shiga cikin zukatan mutane domin duk wanda yake neman daukaka cikin zukatan mutane to zai matsu wajen ya munafurce su ya dinga bayyana da rigar da ba haka ba ya bayyana a zuwan mutumin kirki ne ya bayyana a zuwan mutumin wato salihin bawa ne ko mai gudun duniya ne a zahiri amma kuma ba haka bane abu na uku daga cikin abin da ke sa mutane suna yin riya a cikin ayyukansu alfiraru min alamin dhab wai saboda su guje wa radadin zargi mutum baya san zargi sai ya dinga yin riya mutum zai dinga yaki in mayaki ne mutum zai dinga yaki saboda wato kabilanci da ra'ayin wato kungiyanci baya san afi karfinsa ko kuma mutum ya dinga bada fatawa ba tare da ilimi ba me yasa mutum zai bada fatawa ba da ilimi ba saboda gudun zargi shi yasa zai dinga kantafi da rayuwarsa da aikinsa dan mutane su yadda mai ilimi ne an je wa Imam Malik da mas'ala guda 40 cikin mas'aloli na ilimi ya amsa kwaya hudu ragowar yace ban sani ba daga cikin abin da kuma aka jarabce mu yanzu shine kawai komai ka sani kawai saboda kace baka sanin ba wani aibu ne to kokarin ka tunkudewa kanka wannan aibun sai yasa sai ka dinga bada fatawa ba tare da ilimi ba yasa mutum kawai ya gawurta kuma ya ga an ta almajirai da dalibai sun cika masa ido to sai ga kawai saluni amma dunal arshi ka san wani saluni amma dunal arshi yace daga al'arshi abin da yake kasa ka tambaye ni in kana da tambaya saluni amma dunal arshi sai aka samu wani cikin daliban mai yi tambaya sai yace akar maka Allah wannan da tambaya wane ne wanzami na farko da ya fara wa annabi adam aski ai cewa ya saluni amma dunal arshi ko cewa ya daga al'arshi abin da ya kasa duk abin da kake so ka tambaya daga al'arshi zuwa kasa ka tambaye shi sai ce wanzamin farko da ya wa annabi adam aski karbaka Allah sai ya fara gumi ko ba amsa da haka daga cikin abin da ke jawo mutane suna yin riya abinda malamai suka faɗa suka ce akwai alfiraru min adham abu na hudu a gurguje yan uwa shine ladzatul hamd wa thara dadin yabo idan mutun ya dandane dadin yabo in ana zuga shi to wannan na daga cikin abinda zai dinga jefa shi cikin riya duk abinda ba za a yabe shi ba ba zai ba duk abinda ba za a yi masa kirari ba a dinga nuna cewa yayi ba zai ba saboda yana jin dadin as-sana wal hamd wannan yana daga cikin abin da ke sabubban da ke jawo mutane suna yin riya gaba ta kusan karshe gujana san an gaji sosai saboda yanayin lokaci akwai al-ilaj min maradir riya to mun ji riyan nan cuta ce kuma lalle muna buƙatar maganin ta idan dai har mutum zai yi ayyuka irin waɗannan masu girma amma ranar tashin alkiyama riya ta wargaje wa mutum aiki lalle muna buƙatar maganin wannan riya na farko al-ittisalu billah ƙoƙarin ƙulla alaƙa da Allah sannan da tsinke dukkan wata alaƙa da ababen halitta da wadatuwa ga barin bayi wannan magani na farko ke ƙoƙarin ƙulla alaƙa da Allah ya zama shi kaɗai kake kallo shi kaɗai kake so ka burge shi kaɗai kake so kake neman yardarsa ka wadatu daga yabon masu yabo cikin mutane wannan abu na farko ke abu na biyu almujahadatu da'ima linnafs wato mutum ya zama dan gwagwarmaya kuma gwagwarmayar ta koda yaushe wajen yaƙar zuciyarsa Allah madaukakin sarki ya jarabci bawa da abubuwa guda biyu ya jarabce shi da kansa da san zuciyarsa, sannan ya wajabta masa yayi gwagwarmaya wajen yakar su domin ya samu isa zuwa ga Allah. Da haka daga cikin abinda zai yi maganin wannan cuta ta riya shine al-mujahada. Sannan abu na uku shine al-hirsu ala kitmani al-amal, mutum ya zama yana iya kokarin sa wajen boye aikinsa. Duk yanda mutum zai yi wani aiki na da'a, to ya dinga kokarin boye shi gwargwadon yanda zai iya. Al-Fudail bin Iyad yana cewa mafi alherin aiki akhfahu, wanda aka fi boyewa. Amna'ahu min ash-shaytan, aikin da aka fi boyewa kuma shi ya hana shaytan tasiri wajen hana aikin. Wa ab'adahu min ar-riya, kuma shi ya fi nesanta mutum daga riya. Haka Al-Fudail bin Iyad ya faɗa. An tambayi wani daga cikin masu hikima, wai waye mai ikhlasi, waye mai yin aiki don Allah? Sai ce mai yin ikhlasi, mai aiki don Allah shine wanda yake boye kyawawan ayyukansa kamar yanda yake boye miyagun ayyukansa. Ai mutum yana mugun aiki baya da sani ko boyewa yake, to waye mai hikima yake cewa mai ikhlasi shine wanda yake yanda yake boye laifukansa kan mutane su san yana yi, to haka yake boye kyawawan ayyukansa. Abu na hudu ɗan uwa shine at-tafakkur, mutum ya dinga yawan tunani fi shana'atir riya, game da munin wannan ɗabi'a ta riya. Abu na biyar mutum ya dinga nazari da kallon akibar riya da sakamakonta a duniya da lahira. Abu na shida nisantar wuraren da kake samun kanka a cikin riya, da ayyukan da kasancewa in kana yin su riya tana kawo maka farmaki, to ka dinga nisantar waɗannan wuraren wajen yin waɗannan ayyuka din. Lokacin duk da kake so kai waɗannan ayyukan, to ka dinga nisantar irin waɗannan wuraren. An ce magabata na ƙwarai suna nisantar wuraren shuhura, haka ɗabi'ar magabata duk inda za a san su, to suna nisantar waɗannan wuraren. Kamar abin da ya shafi ar-riyasa da al-qada, abin da ya shafi mulki ko shugabanci ko alƙalanci, za ga magabata suna gudar wannan, suna nisantar su sosai. Duk wurin da mutum zai yi fice, to za ga suna gudarsa. Abu na bakwai istihdaru muraqabatillahi lil'abd, bawa kodayaushe ya dinga muraqaba, ya dinga jin cewa Allah maɗaukakin sarki yana ganinsa, Allah maɗaukakin sarki yana tare da shi, Allah yana sane da wannan aikin da yake. In dan shi yake Allah ya sani, in ba dan shi yake ba Allah ya sani. To wannan yana daga cikin abin da zai magance wa mutum wannan ainihin cuta ta riya. Sannan abu na ƙarshe shine al-isti'anatu billah, sai kuma mutum ya ci gaba da neman taimakon Allah maɗaukakin sarki, ya ci gaba da neman taimakon Allah maɗaukakin sarki. Nan neman Allah maɗaukakin sarki ya dinga tsarkake zuciyarsa da tsarkake ayyukansa daga ainihin wato riya. Wannan al'amari ne da ya zama wajibi babu makawa. Abu na ƙarshe da zan rufe da shi a cikin wannan tattaunawa shine, ya zan gane wannan aikin da nake yi da ya tashi go cikinsa? Abu na farko, Sayyidina Ali ya faɗa abubuwa guda biyu zuwa uku. Na farko shine wato ƙara ƙaimi da ƙara dagewa a kan abin da kake yi idan mutane suna yabonka. Kamata ya ce yanda kake yin aikinka in za a zo a dinga kushewa, tunda ka san dan Allah kake za ka ci gaba da yi. Amma ana zo aka ce karatun ba daɗi ko kaza kaza, sai kawai mutum a ga ya daina yin karatun. ina fata an gane wani aiki na alkhairi da mutun yake yi sai yaji ana kushewa ko ana cewa kaza ko ana sai dai ne to wannan alama ce da take nuna riya ta shigo cikin aikin sa ma'ana abinda sayyidina Ali ya faɗa cewa wato karuwar aiki saboda yabo da kuma raguwar aiki saboda kushewa wannan yana daga cikin abubuwan da sayyidina Ali radiyallahu an ya ambata a ainihin wato a cikin alamomin da suke nuna cewa riya ta shiga cikin aikin mutum abu na uku yace shine mutum ya dinga kasala a ibada in shi kadai ne amma ya dinga nishadi a cikin mutane ne yana yi nishadi in a cikin mutane amma kuma yana yin kasala in shi kadai ne Allahumma suka ce sai dai irin ibadar da an yadda a dinga haduwa ana yin ta kuma yin ta cikin jama'a yana ƙara nishadi kamar sallolin da muka yi cikin dare wani za a ga in shi kadai zai sallar dare ila a masallacin da yake la'alla ana yin hizbi shida kullum suna yin sauka ne in shi kadai ne kila da wahala ya iya yin hizbi biyu ya gaji amma a masallaci ne zai iya ainihin wato yin hizbi shidan nan za a iya hizbi shida tare da shi to amma duk da haka suka ce sai mutum ya yi matukar hatara a irin wannan yanayin amma dai daga cikin abubuwa guda uku da sayyidina Ali ya faɗa shine mutum ya zama yana samun kasala in shi kadai yake ibada yana samun nishadi in a cikin mutane ne na ɗaya kenan na biyu ya dinga ƙara aiki in mutane suna yabansa na uku ya dinga baya-baya in mutane suna zarginsa ko suna ainihin wato ba a yabansa to waɗannan alamomi ne guda uku da sayyidina Ali ya faɗa cewa cikin alamomin da suke nuna cewa ainihin wato aikin mutum riya tana nema ta shiga ko ta shiga ciki akwai maganganu da yawa na magabata sayyidina Umar ya yi maganganu a kan riya maganganu masu yawa sahabbai da tabi'ai an yi maganganu da yawa lokaci ba zai bayar komai mutum sai mun ɗauko shi ba a kan riya amma dai na zaɓi wannan mawdu'i dan na san gaskiya ana dadewa ba a yi magana akan riya da fadi haka ba da kuma tare da cewa wato cuta ce wadda take tana cutar da ayyukan mu sosai dan mi hattara da ita mu ci gaba da neman taimakon Allah madaukakin sarki wajen ya tsarkake niyoyin mu ya kuma tsarkake ayyukan mu da muke yi yau da kullun domin mu da muke ta kokarin mu kamanta mu bi Allah madaukakin sarki idan har shedan yana biyo mu har wuraren ibada ya bi mu masallatai ya bi mu wurare ya ga cewa ya jefa mana wannan irin ainihin wato a cuta ta riya to lalle mu muka bi kowa cancantar mu kuma dage da hada shi da Allah madaukakin sarki da addu'o'i na neman Allah madaukakin sarki ya mana katanga karfe tsakanin mu dashi da haka zan takaita anan a matsayin goran sallah insha Allah abinda muka faɗa a cikin wannan muhadara ya zama daidai Allah madaukakin sarki ya hada mu a cikin lada din nan abinda kuma muka yi na kuskure ko tuntuban harshe Allah madaukakin sarki ya gafarta mana Allah madaukakin sarki ya tsarkake zukatan mu daga riya Allah ta'ala ya tsarkake ayyukan mu daga riya Allah ta'ala ya azurta mu da ikhlasi domin ka duba shi ikhlasin shine kishiyar riya din shi yasa a cikin alqur'ani Allah ta'ala ya kira zuwa wurare daban-daban zuwa ga ikhlasi domin ikhlasi ya riga ya shigo ya mamaye to insha Allah ita kuma riya za ta zama toba ta gurin domin inda ikhlasi cikakke to kuma ba a samu riya Allah ta'ala ya azurta mu da ikhlasi Allah madaukakin sarki ya tsare mu daga riya abinda muka yi na ibadar Ramadan Allah madaukakin sarki ya karba mana Allah madaukakin sarki kuma ya maimaita mana Allah madaukakin sarki masu bukatu na alkhairi Allah ya biya musu wanda suke cikin damuwa Allah ka yaye musu Allah marasa lafiyar mu na gida da na asibiti Allah ka ba su lafiya kuma Allah ya kara mana lafiya Allah madaukakin sarki waɗanda suka rasu Allah ya ji kansu ya gafarta musu maza da mata cikin musulmi kuma Allah ta'ala ya kyautata karshen mu Allah madaukakin sarki ya ba mu lafiya da zama lafiya ainihin wato inda ake tashe-tashen hankula kaman ƙasar Sudan Allah madaukakin sarki ya kawo musu zaman lafiya Allah madaukakin sarki ya kwantar da wannan tarzoma ainihin wato waɗanda kuma Allah ya jarabce su suka samu raunuka ko suka mutu Allah ta'ala ya rubuta musu lada Allah madaukakin sarki ya ba mu lafiya da zaman lafiya subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh